dan Allah ƴan mata masu yin gulma a cikin keke napep ku dinga sauri kuna gama wani lokacin kafin mu ji karshen sai a sauke mu la Allah ba ku duba muna
to ba sai ka fasa saukan ba mazan Kano ma yaudara ne Allah ya karatsi ne washe dan munafiki ne digri kenan kakara kutin na pepsai ka bi mu inda zamu zamu duba tinda kun kawo kokan ku haka wasu suka saka na bisu ban sani ba dan Allah ku dinga sauri ashe an saki kishi a hanni da wani shegen tabara shege baki I swear make you not day quick the just they always they interesting the masu yin labari cikin mutar ni ma bin yana batamu right how I take and to here what to go make kai ku dan Allah samu wata tayin in shagwa ba natura mata Kaso samin da yake min ciwo Sai kara kaso inda za su je Ai ni karban nan bar su nake yin zogi da kara saman Ni ma na tsani wannan abun Karai da nake fara da makama damu Yare rai ke available a Abuja Turaren fatalwa available in Kano Kano tarabogin dingiwa matamban zake gulma haka na biyo ke kadaga kaduna zuwa Kano saboda ke kuma damuwar ka kena kana iya fasa sauka sai ka ji har karshe magana gaskiya gilas na kaya min kyau inna lillahi kai shugaban magulmata
dan Allah ƴan mata masu yin gulma a cikin keke napep ku dinga sauri kuna gama wani lokacin kafin mu ji karshen sai a sauke mu la Allah ba ku duba muna
kakata banza ke gulma haka na biyo ke ke daga Kaduna zuwa Kano saboda labari kai kuma damuwar ke kenan kana fasa soka sai ka ji har karshe maganar gaskiya gilas na kaya min kyau inna lillahi kai shugaban magulmata